Allah, Allahu ka baraka ni. Amina za ta gaida sallu subarkin do sallu sidi ku kai ni ola ya mai turaka ta to alda azizo ni na gaida mudi al wacha ta kina da kirki ku buga mana gangula 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 yaran baba ku buga mana gangula gangula koko ba ku sa baba ku buga mana gangula 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 yaran baba ku buga mana tambula 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 yaran baba
Ai,
rayuwa a sannu
ai ta girgiza
harkar duniya tabawa
ai shiru saya
dan wani ma ba zai tabawa
ai fakirin
zama na gangula 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 yaran baba.